Wannan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ne ya sanar da haka ga manema labarai a Abuja, inda ya ce bankin ya nemi izinin yin haka daga wurin shugaban kasa Muhammadu Buhari, kuma ya amince da sauye kuɗaɗen.
In line with this approval, we have finalized arrangements for the new currency to begin circulation from December 15th, 2022, after its launch by President Muhammadu Buhari.
A nan, Godwin Emefiele ne yake cewa sun riga sun ɗauki matakan rarraba kuɗaɗen zuwa bankuna domin mutane su samu sauya kuɗaɗensu daga tsofaffin zuwa sabbi. Emefiele ya ce ya ba bankuna dama su buɗe cibiyoyin sarrafa kuɗaɗensu daga Litinin zuwa Asabar domin karɓar duk kuɗaɗe da kwastomominsu za su mayar, sannan a ba su sabbin kuɗi. Emefiele ya ce za a ci gaba da amfani da tsoffin kuɗaɗen har zuwa ƙarshen watan Janairun shekara 2023. A ƙa'ida, ya kamata a riƙa sauya takardun kuɗi duk shekaru 8. Amma a yanzu an kwashe shekaru 20 ba a sauya takardun kuɗi da ake amfani da su a Najeriya ba. Wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya tsokaci yana cewa
a gaskiya idan gwamnatin Najeriya ba ta bi a hankali ba, duk tunanin da ake za a samu ci gaba ko kuma alfanun canjin da ake tunanin za a yi na launin kuɗin nan zai iya kawo cikas. Ma'ana kwalliya ba lalai bane ta biya kuɗin sabulu. A shekarun baya da aka yi irin wannan canjin launin kuɗi, mutane da yawa ma sun rasa rayukansu. Wasu da yawa ya zamo sanadiyan karayen arzikinsu. Ina ganin idan aka ce dole sai an yi abin nan cikin kwanaki 45, jama'a da yawa za su yi tunanin zalunci ko makisanci ko rashin tausayi ko kuma wani tunanin cewa kawai ana kokari ne a gallaza mu mutane azaba.
Shi ma manazarcin harkar tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya ce wannan sauyi ba zai kawo saukin farashin kayan masarufi ba.
Duka kokarin rage hawan farashi dake damun tattalin arzikin sannan wanda ya kai sama da kashi 20.77% daga kudaden ruwa na banki da kuma kudaden tsare-tsare na bada basussuka na babban bankin Najeriya ba za su rage hawan farashi ba. To shi babban banki ya bada wani babban uzuri na cewa sama da kashi 80 na kudaden da aka buga domin a yi hada-hadan kasuwanci da hada-hadan kuɗi a cikin ƙasan, sama da kashi 80 na waɗannan kuɗaɗe ba sa cikin bankunan ƙasan. To kin ga idan aka samu irin waɗannan kuɗaɗe waɗanda suna da yawan gaske ba sa cikin bankunan ƙasan, to suna ina ne? Amma in kin tuna daga baya mun ta yin bayanin cewa da dama daga cikin kuɗaɗen ƙasan waɗanda ya kamata a yi kasuwanci da su yana hannun 'yan siyasa, wasunsu suna hannun 'yan boko wanda ba sa so su kai kuɗaɗensu bankuna, da kuma wasu daga cikin kuɗaɗen suna hannun 'yan ta'adda.
Godwin Emefiele ya ce wannan sauyi zai sa bankin Najeriya ya sa ido akan harkokin kuɗaɗe musamman waɗanda suka shafi harkar tsaro da ƙasar ke fama da shi a yanzu. A shekara 1999 ne aka kawo takardar naira 100, sannan aka kawo naira 200 a shekara 2000, naira 500 kuma an fito da shi a shekara 2001, sannan takardar naira 1000 an fito da shi ne a shekara 2005. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.